A sanarwar da suka bayar ta kafafen yada labaran gwamnatin Nijar, shugabannin majalisar malamai ta addinin Islama wato Conseil Islamique sun ce sun cika daren Laraba 29 ga watan Yuni suna dakon isowar labarin ganin jaririn wata. Sai da shiru babu wannan labari, abinda ke nufin ba garin da aka hango jaririn watan a kafadin Nijar. Takaitaccen majalisar ta malamai Sheikh Abdulrahman Ahmadu a wannan sanarwa ya ci gaba da cewa kasancewar watan musulunci bai taɓa fice kwanaki 30 ba, ranar Juma'a ita ce ranar 1 ga watan Zulhijja. Kenan za a yi idan sallar layya a ranar Lahadi 10 ga watan Yulin 2022 da ke daidai da ranar 10 ga watan Zulhijja shekarar hijira ta 1443. Sai dai wannan sanarwa ta haifar da cece-kuce a tsakanin jama'a, waɗanda na tuntuɓa da wannan batu na cewa akwai kuskure a lissafin na majalisar malamai.
Dai tsari za a bi, bari da duk aka ce an hau Arfat yau wa mana sakin dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ku yanka dabba ku talayya. To mu ni sai wasu su yanka sun kare su da kwana biyu za mu salla. Wannan iski tunani ne.
Alisai ba ma wai na addini ba, lissahi na gargajiya an ka ce azumin karalayyarka. Rasubdu mun ka dauki azumi. Kina rasubdu ya kamata a ce mun yi sallar layya. To ka saka ta za a yi akai mu ranar Lahadi. Na dai in ka doka Saudiya rana guda mun ga wata azumi da su. Wurin aje sun ka ce ba su ga wata ba. Mu mun ka aje mun kai 29.
To sai dai majalisar ta canza matsayi bayan da ajiya Alhamis aka ga watan Zulhijja a nan Yamai da wasu garuruwan Nijar, wanda har kusan karfe 9 na dare bai bace ba. Ga sanarwar da kakakin majalisar Sheikh Abdulrahman Ahmadu ya bayar.
Ya wajaba garin mu dawo mu gaya mu al'ummar musulmi yadda yanayin ya daga wata. Shi ya samu ka zo mun ka sace wannan zama malamai suka yi tunani suka ce yanayin sallah tambacin Lahadi ta dawo Asabar 9 ga watan Shuwe na 2022. Hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam 2444. To jama'a, duk ku ga haka ta wani mun yi aiki da waƙi da yadda waƙin ganin watan da mun gani da jiya. Mun yi aiki da kuma shawarorin da jama'a ta kasa su da ta
a dokar Nijar, majalisar malaman addinin Islama ce ke da hurumin kula da sha'anin tabbatar da ganin wata ko akasin haka, sannan ita ke ayyana ranar da ya kamata a sallaci Idi. Kasancewarta mai baiwa hukumomin kasar shawarwari akan addinin musulunci, kurakuran da ke tattare da tafiyar ayyukanta na haifar da rudani. Kamar yadda abin ya wakana a watan Ramadan din da ya gabata, inda majalisar ta sanar cewa ba a ga jaririn wata ba, kuma a tsakiyar dare ta kuma sake fitar da sanarwar ganin watan a wani lokacin da mutane da dama suka shiga bacci. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.